to yau bakwancin wa muka samu a dandalin namu
sunana Usman Abdullahi Nagudu
wanda aka fi sani da
Nagudu an fi sani da Usman Nagudu
to kai waye entertainment industry din
ni
me kake yi
ni ina yin waka ne waka ina yin waka kamar wakan larabci waka Hausa gaskiya iya waka kai wakokin da ma nake amma bangare wani zubin ma nakan dan yi in yi kind of wani in ce wani hip hop
kana hip hop
eh wani ina in ta kama shi ma amma gaskiya dai na fi yin waka Hausa da larabci saboda anan na fi dan na fi samun in ce kamar wannan
take da basira me yasa kake waka
eto gaskiya ina yin waka ne kawai saboda nishadi da kuma ana sani in yi ana sanin yi waka shine kawai abin da yasa nake waka this is
wane ne yake saka kai waka
mutane da dama kamar yan siyasa kamar mutum in zai aure kan sanin in yi waka kamar mutum ta nishadi karshe da wannan budurwarsa zan iya masa waka kai zai sanin mai waka
idan aka ce Usman Nagudu da wace waka aka sanka
eh to gaskiya mutane sun san Usman Nagudu da kamar an ce wata waka da nayi ta Aminu Rasulullah da wata waka wacce ake kiranta Annabi Muhammad sannan kuma gaskiya mutane sun fi sani na a yanzu da mai talla a talla
mai talla ban gane mai talla ba
in ce ina yin
tallaka
a tallaka haka kamfanonuwa ina musu wannan jingil a tallake na ina tallata kamfanonuwa da dama
ka daina wancan waka na nishadi kenan
gaskiya bana yin sosai dama
sai wanda zai kama wuta
gaskiya shi wanda zai kama wuta gaskiya shi nake ba kowane irin waka
to ka cika mu da surutu a rera mana waka mu san da Usman Nagudu muke
to ai waka ta
ai mana ta larabci
to waka ta talarshi akwai waka wacce ne wa budurwa shine wacce nake cewa isma'u jami'an urida an aqula lakum shay min qalbi ikwani min qalbi lamma zahabtu ila yankada summa ra'aytu bintan fa qultu laha uhibbuha
ta aimana ta Hausa
to
ta Hausa tunda ba mu iya larabci ba
to akwai wacce nake ta Hausa ido ba mu duba wannan lallayya san kima na samu budurwa ta wannan wacce take kauna ta eh kullun ni buri na kaunar ki ta shiga kalbi na
fasara larabcin ne
a'a ba wannan ita bace sirri dan wani kina son fasara miki larabcin sai wannan fasara
to ka ce kana hip hop
eh hip hop na taba yin wata waka ta hip hop wacce nake cewa wacce nake yi akan mutanen da suke zagin mawaka wacce nake cewa you people stop insulting singers we are not doing something wrong wannan shine
ko ta cika mana
in the name of Allah stop insulting singers I want to start my song stop insulting singers by the grace of God stop insulting singers I will know to abuse any body
you people me sa kai wannan kenan ana zagin ku
gaskiya ana zagin mawaka ne a ce mawaka su kawai ba su da kamar abuwa kaza to gaskiya kowa ya danganta da yace mutun yake wannan waka kuma wani zai kara harshen sa daga fadar wani abu wanda zai lalata dabi'un wani mutane wani kuma zai wani fada abin da zai kara zai shi a karan fukansa zai kara mai fikima gaskiya haka ne
to wani irin sakonni kake isarwa a waka
gaskiya ina ni sakonni da nake isarwa a waka ina yin fadakarwa ne musamman a cikin wasu waka ta mai suna wannan nasiha sannan kuma sakonni na da waka ina yin wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waka kamar yawwa wannan yabo kamar misali akwai ta waka ce ne أمين رسول الله أمين حبيب الله يا خير عباد الله محمد يا رسول الله يا الله ساعدني أن أمدحه سيد الخلق يا رسول الله يو wannan waka
to ya akai ka jilarabci
eh to gaskiya nayi wan secondary school anan na samu foundation din yawa wannan fa arabic sannan kuma har nazo wannan UK Abuja University kenan nake fakaranta Islamic studies anan gaskiya na dan iya larabci amma yanzu ina wani level 3 ban gudi kammala ba yawa
kana waka kana karatu baya cima tuwa kwariya
gaskiya yana cima tuwa kwariya saboda ina shan wahala especially ma a yanzu amma kuma wannan lokacin ina yawan samun ayyukan fatalla.
Kana samun talla kuma ga karatu?
Kuma ga wani karatu.
To idan ka samu talla lokacin da zaka yi jarabawa ya kake?
Ai ina ba mutun lokaci ne. Yanzu misali in zan yi lectures 8 to 10. To bazan yi ma alƙawari cewa 8 to 10 dinnan zaka iya samun advert ɗinka ba.
To wace matsala kake samu ka ce ga karatu ga talla?
Gaskiya matsalar da nake samu shine wani zubin lokacin da bana expecting din zan yi lectures. Sai a kira mu a ce za a yi lectures. Kuma a lokacin nan ni kuma na ware kaina wannan lokacin ina so in yi wannan tallan a studio. To kuma sai a kira mu a ce lalle zaka lectures. To amma me wannan lectures din tafi wannan aikin muhimmanci dole haka zan hakura in aji. Sai na je na gama wannan karatun sannan in dawo kuma in yi wannan aikin. Shine kalubalen da nake fuskanta.
Me burinka a 'yan daƙiƙoƙi?
Eto burina ina so kamar yace Allah subhanahu wa ta'ala ya sa nayi suna mutane suka sassanni burina a nan gaba in fa haka kuma wanda suke wani ƙasa na su ma in taimaka musu su ma su taso domin su samu hanya da za su samu abin da za su ringa
a al'adar wannan shiri mukan yi wa mawaki tsiye mu ce mana baiti ko amshi da raira dandalin VOA
gidan rediyon matasa wanda jama'a suke so suke sauraro Voice of America jama'a muna santa da sunan Allah waƙar ni zan fara ta Allah ka taimake ni in waƙar a cikin tsafta in waƙe gidan rediyon muryar Amurka jama'a ku dinga sauraro dan Allah kar ku tsaya sanya
Baraka Bashir, Murya Amurka daga Kano a Najeriya.